Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare nake da Mahmud Lalo. Sura abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 6 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballa a yau Lahadi wa'adin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta saka wa dakaran da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger kan su dau su maido da shugaba Muhammad Bazoum kan karagar mulki kwadaki matakin soji ke cika. Akalla fasinja 15 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 50 suka jikkata bayan da wani jirgin kasa ya kauce hanyarsa a Pakistan. Hukumar ƴan sanda a Jabocin Najeriya ta ce ta yi nasarar kawar da wasu barayin daji masu yawa da ke satar mutane a ƙauyen Gada da ke gundumar Bura a ƙaramar hukumar Ningi.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa a yau Lahadi ne wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suke juyin mulki a Nijar ke cika. To ko me zai faru? Sannan masana sun yi tsokaci game da matakin soja da kungiyar ECOWAS ta yi barazanar dauka kan Niger.
To ECOWAS sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Niger ba an samu mushkila.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi wa'adin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta saka wa dakaran da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger kan su maido da shugaba Muhammad Bazoum kan karagar mulki ko a dauki matakin soja a kansu ke cika. Wa'adin na mako guda na cika ne yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman a bi wasu hanyoyi na lamana wajen warware rikicin shugabancin kasar maimakon amfani da karfin tuwo. A ranar Asabar Majalisar Dattawan Najeriya da ke makwabtaka da Nijar ta ki amincewa da shirin ɗaukan matakin soji da ECOWAS ta yi barazanar yi, inda ta kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda shi ne shugaban kungiyar da ya duba wasu hanyoyi wajen shawo kan rikicin. Sanata Abdul Ningi ɗan Majalisar Dattawan Najeriya ne.
Shi ma kuma shugaban kasa kuma a tabbatar makan cewa ba hurumunsa bane shi kadai ba shi da wannan power ya shiga yaki da wata kasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba. Din na fadakar da sanatoci kuma na fadakar da mutanen shugaban kasa. Yaki ba abun wasa bane kuma musamman yakin da ya hada da iyaka. Idan baki manta ba kusan Northern Nigeria jihohi wajen 7 ne suka iyaka da Niger kuma a gaskiyar Allah da wahala akan border ninki bambanta mutanen Niger da na Sokoto, mutanen Niger da na Jigawa, mutanen Niger da na Katsina.
To kungiyar ECOWAS dai na da hurumin da za ta yi gaban kanta idan har mambobinta suka amince da kai harin. Sai dai gargadin da ake ta yi daga kasashen yankin kan munan tasirin da harin sojin zai haifar na dasa alamar tambaya kan makomar wa'adin da ECOWAS din ta shata. Kasashen Algeria da Chadi waɗanda ba mambobi bane a kungiyar sun nuna adawarsu da matakin, yayin da Mali, Burkina Faso waɗanda ke karkashin mulkin soji suka ayyana cewa matakin tamkar kaddamar da yaki ne a kansu. Akalla fasinja 15 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 50 suka jikkata bayan da wani jirgin kasa ya kauce a hanyarsa a kusa da garin Nawabash da ke kudancin Pakistan a cewar hukumomi. Jirgin mai suna Hazara Express na kan hanyarsa ta zuwa Royal Deepid daga Karachi a lokacin da wasu taragu 10 suka goce daga kan hanyar layin dogon a cewar wani babban ma'aikacin tashar jiragen kasar Pakistan. Hukumomin sun ce tuni aka garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti a garin na Nawabsha. A wani labari makamancin wannan, jami'a kasar Georgia da kafafen yada labarai su ruwaito cewa adadin mutanen da suka mutu a hadarin zaizayar kasar da ya auku a wasu tsaunuka a wajen wani shakatawa ya kai mutum 17. Adadin ya kai haka ne kwanaki 3 bayan da aka kaddamar da ayyukan ceto. Zaizayar kasa ta faru ne a ranar Alhamis a kusa da tsaunukan da ke kira Shobi mai tazarar kilomita 140 daga Tbilisi babban birnin kasar ta Georgia. Shugaban ma'aikatar harkokin cikin gida da bada agajin gaggawa ya faɗa wa manema labarai cewa baya ga mutum 17 da suka rasa rayukansu yanzu haka an bazama neman wasu mutane 18 da suka bata.
To nan ba da jimawa ba Mahmud zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. amma kafin nan za mu bude taskar rahotannin mu. A yau Lahadi ne wa'adin mako guda da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suke yi jin mulki a jamhuriyar Niger ke cika kan saki tare da mai da shugaba Muhammad Bazoum ko kan kargan mulki. ECOWAS dai ta yi barazana daukan matakin soji. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aika mana.
A yau ne wa'adin da kungiyar ECOWAS ta dibarwa sojojin da suka ambarza zababbiyar gwamnatin demokradiya kasar Niger ke kawo karshe, inda baga jerin takunkumai iri-iri. ECOWAS ta ce za ma ta yi amfani da karfin soji domin cimma manufa. Da yake yau Lahadi ne wa'adin ke cika, to ko menene zai faru? Tambayar kenan da nayi wa Abdul Aziz Abdul Aziz, mai magana da yawun shugaban kungiyar ta ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu.
A to a gaskiya wannan zancen wani mataki za a dauka a nan gaba abu ne wanda ni ba zan iya magana akai ba, kuma ko shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba zai iya haƙiƙancewa ya bada amsa akai ba, domin kuwa duk da yake shine shugaban kungiya, wannan kungiya ce da take da mambobi kusan 15 ko 6 wanda dole sai sun tattauna tsakaninsu, sun yi duba al'amarin da kuma halin da ake ciki da kuma sabbin al'amuran da suka taso tun daga lokacin da ita kungiyar ECOWAS ta yi taron ta na ƙarshe a Abuja kafin a dauki wani mataki na gaba.
Ministry of Defence is the last option, but he has directed us, the Ministry of Defence and the Armed Forces of Nigeria.
Babban sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Dr. Ibrahim Abubakar Kana ke cewa amfani da karfin soja kan Nijar shine zabi na karshe, amma shugaba Bola Tinubu ya umurci ma'aikatar tsaron kasar da rundun sojan kasar da su haɗa karfi da sauran dakarun kasashen ECOWAS. Ina tabbatar muku cewa umarnin ECOWAS karkashin jagorancin shugaba Tinubu ya ce mu nufi Nijar, to za mu afka mata.
Kwamishinan siyasa zaman lafiya da tsaro na kungiyar ECOWAS ambassador Dr. Abdul Fattah Musa ya yake da sako na musamman ga shugaban jihar mulkin Niger General Abdurrahman Tchiani.
Abinda mu muna so ba General Tchiani da mutanen su kawai su sace power, su bari civilian administration ya zo, shi kenan demokratiya, shi kenan.
Kusan dai rukunin al'ummu a Nigeria, kama daga malamai, yan boko, yan siyasa da sarakuna, na ganin rashin dacewar amfani da karfin soji a wannan matsala na kasar Niger. Dr. Yahuza Hamza Abubakar wani babban malami ne a jihar Yobe da ke makwabtaka da kasar Niger.
Kokarin daukan mataki na kungiyar ECOWAS da suke so su yi akan farma Niger da yaki, wannan abu ne wanda yake na takaici kwarai da gaske. Mutane masu hankali, masu kuma lura da abin da ke tsakaninmu da wannan mutane na Niger, musamman mu arewacin Nigeria, abu ne wanda yake na takaici da kuma tashin hankali da kuma lallai a fito a nuna rashin yarda da shi da gamsuwa. Ba ma goyen bayan a yaki kasar Niger, ba ma tare da wannan tunanin, musamman ma irin wannan yanayi da ake na demokrafiya.
Mai magana da yawun shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Abdul Aziz Abdul Aziz ya ce duk da haka kungiyar ECOWAS ba kungiya ce ta ina da yaki ba.
Burin kungiyar ECOWAS shine a samu hanyar da samu warware wannan al'amari na kasar Niger ba tare da an zubar da jinin koda mutum guda ba.
Abdul Aziz Abdul Aziz mai magana da yawun shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji abinda masana ke cewa dangane da daukan matakin soji kan Niger. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da karshen labaran duniyar.
To hukumar yan sanda a jihar Bauchi ta ce ta yi nasarar kawar da wasu barayin daji masu yawa da ke satar mutane a ƙauyen Gada da ke gundumar Bura a ƙaramar hukumar Lingi a jihar ta Bauchi, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Da yake jawabi wa 'yan jarida dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaro da 'yan farauta suka samu, kwamishinan hukumar yan sandan jihar Bauchi Awul Musa Muhammad ya jinjina wa jami'an da suka jajirce da taimakon Allah aka samu nasarar fatattakar barayin dajin da kuma kashe wasu.
Ina son na amfani da wannan dama mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu wata babbar nasara akan yan fashin daji da suka gallabi dajin Bura a garin hukumar Niji. Allah ya ba mu sa'a musamman waɗanda suka shiga ƙauyen Kada suka kashe mutane 7. Allah ya ba mu nasara mun kama waɗansu da suka shiga cikin wannan aika-aika suka kashe waɗannan mutane. Dai daga cikin wanda aka kashe din ma mai gari ne, yana masallaci, suka shiga cikin masallacin suka fito da shi, suka matsa su tafi da shi, yake tafiya suka ce masa za su harbe shi, kuma suka cika barazanar da suke masa din suka harbe shi. Yana cikin su 7 da suka harba. Allah Ubangiji cikin rahamarsa da ikonsa ya dubi alakin da yake kansu. Allah ya ba mu nasara da sa'a muka kama su. Mun kai samami dukkanin tsaunuka da suke zama da daba-daba da wajen guda 3 zuwa 4 mun fasata, mun ragargaje su, mun harbi na harba, wanda suka gudu sun gudu, wanda suka mutu sun mutu. Mun samu a cikin kokarin da muka yi cikin ikon Allah da rahamarsa, mun samu shanu wajen guda 70, mun samu awaki da tumaki wajen guda 40 da wani abu, mun samu sauransu da naira 300,000 wanda aka kama su da su.
Biyu daga cikin wanda aka cafke da ake zargin barayin dajin ne sun yi bayanin abubuwan da suka faru.
mutane shida ne suka harbe, to sai su ne he da suka dawo, sai suka dauke mu har muka tafi. Dan da aka halbin na huroja shi ne da mu aka yana kaje a lungoyi ma suka dauko, aka dauko da mace da namiji biyu. Iya shi ne biyu na shi ne ko aka yi da mu mobin na haka mobin da bindiga ta yi daidai mobin na haka.
Ko Ibrahim Zuberu shi ne kantoman riko a karamar hukumar Ningi, ya yi karin haske da kuma jaddada dabarun yaki da barayin dajin a irata da shi ta wurin tarho.
Yanzu ya kasu da hannun yan sanda, wasu daga cikin su wanda aka ba mai martaba sarkin Ningi shi ma da saka masa da alheri, shi ma ya dauke himma sosai wajen ganin cewar Allah yadda wannan abu ya zama tarihi a kan hukumar.
Sai dai kuma a cikin watannin nan dai barayin dajin sun addabi al'ummar yankin Bura da ke yankin kanon hukumar Ningi. Abdulwahab Muhammad, wula Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa ƙasar Ghana. Masana sun nuna rashin amincewa wasu da ɗaukar matakin soji ga sojojin da suka hamɓar da shugaba Muhammad Bazoum. Maimakon haka suka ce ci gaba da bin hanyar diplomasiya ita ce mafi dacewa. Ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bakwai aiko mana.
A yau ne wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗibar wa sojojin da suka hanbarar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ƙasar Nijar ke kawo ƙarshe, inda ba gajerin takunkumai.
Wannan taron gaggawar ya biyo bayan taron da shugaban Najeriya Bola Tinubu, shugaban kungiyar ECOWAS, ya kira a ranar 30 ga watan Yuli, inda kungiyar ta baiwa gwamnatin mulkin da ta hanbar da zababben shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum zuwa ranar yau Lahadi da ta dawo da shi ko kuma ta fuskanci yiwuwar amfani da ƙarfi. Matakin da wasu masana a nan Ghana suka ce ba zai haifar da sakamako mai kyau ga kasar Nijar da sauran kasashen yankin ba. Masani kan harkokin tsaro Adib Sani ya ce idan aka yi la'akari da matsalar tsaro na masu tsaurin ra'ayi da ake fama da shi a wannan yankin, yaki da Nijar zai kara ba su damar gudanar da ta'addancinsu.
Nijar babban kasa ne kuma already a cikin West Africa muna da challenges mu so far as batun tsaronmu is concerned. Muna da yan jihadist da ke Nijar, Mali, Burkina Faso, Chad, ko ina. So in aka yi wanga yaki ya ba su opportunity su iya su rigu. Kuma yanzu yakin da kake duba ya last maybe 7 ko wata yanzu ya yi fi shekaru da yawa, and wanga batun kudi ne kuma batun mutane ne, kuma yakin gaba namu ban na wasu ne wanda ke cin amfanin rashin zaman lafiya. To ya kamata mu yi careful kwarai.
Kanal Umar Sanda mai ritaya, tsohon jakadan Ghana a Masar, ya ce idan sojojin ECOWAS suka nemi shiga Nijar ba da izinin kasar ba, za a gauza yakin da zai shafi kasashe makwabta idan aka yi la'akari da cewa kasar ba ta da tekun da za a jirge dakaru ta jirgin ruwa
akwai abin da muke kiran shi hostile entry idan ECOWAS suka ce za a shiga da karfi an gamu da su da karfi domin ka duba Niger Niger is a landlocked country ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojin sa ba
ba su da teku
ba su da teku don shi in ECOWAS suka ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Niger ba an samu mushkila kuma problem yanda yazo ai ba Niger ne first country da sun kai ku ba Burkina tayi Mali tayi ba shiga ba me yasa za ka ce Niger suna su za ka yi musu hari abin tambaya amma in dai za ka nemi ra'ayi na na ce su janye in ya so a duba yanda za ka yi a sasantawa da su har a zo a samu kai magana
wato a ci gaba da diplomasiya kenan
da diplomasiya yafi
to idan ba su yadda ba fariyar
ba su yadda ba tun da ma ECOWAS tana da doka kamar wani bai shiga cikin al'amuran wani gari in dai hali ta zo kamar ECOWAS za ta shiga da karfi ne to wannan shi Bature san opening declaration of war wannan ya kawo damuwa kware ba samani ana son wannan ya kai ba
a ranar juma'a shugaba Tinubu ya rubuta wasiƙa ga majalisar dattawan Najeriya yana neman amincewar ta kan aiwatar da matsayar da shugabannin ECOWAS ka cimma na amfani da karfin soji kan Niger inda majalisar ta kyamincewa da hakan Adif Sani ya ce rashin amincewar majalisar yayi daidai domin yaki da Niger zai iya taba tattalin arzikin kasashen ECOWAS
Sanitin Najeriya sun ce kamar kar sojojin Najeriya su yi wannan abu. I think it's the right decision because yaki da Niger, wato yaki da Mali, Burkina Faso da Guinea kenan. Ko sun fadi in kuka yi yaki Niger wato mu kuma kun taba mu kenan. So ba yi hankali ba ya iya kawo mana babban fitina a cikin West African sub-region especially between economy mu. Already mun ce damuwan da muke ciki duka masaran nan duka because of Russian Ukraine war nan so yanzu war ko fadan da ke abin ganka bayan gidanka fa so ya dame mu kware
dama gwamnatocin da sojoji ke mulki na Mali Burkina Faso da Guinea sun gargadi ECOWAS da cewa yaki da Niger tamkar shelanta yaki ne da su Idris Abdalla Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
To madalla masu sauraro sai ai mana afuwa na kusan rahoton da aka ji yanzu kuma sai rahoton mu na gaba inda zamu lika Najeriya shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa tarihi bayan da ya aika wa majalisar dattawa sunayen mutane 48 domin a tantance su a matsayin ministoci wani abu da ya dauki hankali shine akwai dan asalin birnin tarayya a jerin sunayen wannan ma abu ne da ba taba gani ba ko ba taba yi ba sai dai masana tattalin arziki na cewa za a samu matsala domin a yanzu ma bashi ake karba a biya albashi wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani
wani abin dubawa a wannan shine cewa babu gwamnatin da ta taba nada ministoci masu yawa a kasar tun bayan dawowar mulkin demokradiyya idan an bi tarihi a wannan jamhuriya ta hudu da ta fara a shekara 1999 an samu shugaba Olusegun Obasanjo ya nada ministoci 27 tsakanin mulkin sa na farko daga 1999 zuwa 2003 wanda ya kai adadin su zuwa 30 a wa'adin sa na biyu daga shekara 2003 zuwa 2007 a shekara 2007 zuwa 2010 marigayi Umaru Musa Yar'Adua ya kai adadin 39 amma bayan rasuwar sa sai shugaba Goodluck Jonathan ya rage yawan su zuwa 33 kundin tsarin mulki ya na da cewa za a nada ministoci 36 ne idan an hada da babban birnin tarayya kuma sai a nada 37 Sanata Rufa'i Sani Hanga ya ce majalisa za ta yi zama na musamman akan ministocin
ko lokacin ma da ake minister of state da minister na sosai yanzu kuma sun ce da ba za su yi minister of state ba to ban sani ko kuwa su canja su yi minister of state ne din minista za a musu minista of state in ba haka ba kan minista guda 48 a sun yawa mu dai mun tantance amma tantance wannan ba wanda muka yanke hukuncin ya zama har sai mun zauna a bin litinin sai mu zo mu zaman tabbatar da su ko rashin tabbatar da su
amma ga shugaban kungiyar ceto APC wato Rescue APC Northwest Group a Turanci Muktar Tahiru Gora ya ce kungiyar tana murna da yadda jam'iyyar APC ta samu gata
farko da muna godiya ko da yanda APC ta samu gata a Northwest a wannan tsakani shugaban jam'iyya yana Northwest deputy president yana Northwest speaker na kasa yana Northwest, ga chairman appropriation man a Northwest, kuma ga ministoci guda biyu a Katsina da jihar Kano kuma har da mata.
Ya kuka ji da aka ba daya cikin matasan Kano mace Maryam Sheti kuma a ce yau da ya kamata ta zo a tantance ta sai ga takarda daga fadar shugaban kasa cewa an sauya sunanta da sunan wata wadda ta taba commissioner ilimi mai zurfi a jihar Kano a karkashin shi sabon shugaban jam'iyyar APC ne yanzu Abdullahi Ganduje. Ya kuka ji?
To gaskiya abu ne guda biyu. Na farko dai ikalan wanda Allah ya ba rabo mulki na Allah ne shike baga wanda ya so a lokacin da ya so ba mu ji dadi ba amma muna godiya kuma da aka sake kawo mace daga gurin har kara maida ta.
To sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya koka ne kan yadda aka samu ministoci har 48.
Ba ma za mu iya tsayawa kamar yadda ƙasa ko tsarin mulkin ƙasar ya kayyade ga cewa ministoci kada su wuce 36 ko kuma kowace jiha ta samu wakilci a majalisar ministocin nan a ce za a yi 48. A gaskiya hankali ba zai ɗauka ba. Bai kamata a ce a wannan ƙarni maimakon mu rage kuɗaɗen tukun da muke amfani da shi wajen tafiyar da mulki a ce wai ƙarawa ake. Sannan ƙasar da muke fama na yaya za mu yi. Bashi yayi mana katutu abin yana daure mana kai.
Bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa idan aka nada ministoci 48 din nan kasa za ta iya kashe naira biliyan 3.3 kan ministocin a cikin shekara hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tunda ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin ne yan gizo suna na Hima Abdulrauf jagorar shirin madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba me ake nufi da digital footprint wato bayanai game da mutum na musamman dake kan internet sakamakon ayyukansu na yau da kullun kasancewar akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya barin bayanansa a yanar gizo ba tare da sanin sa ba kamar yadda za ku ji daga bakin bakon mu na farko
sunana Abdulbasir Musa digital footprint shine abinda duka mutum yake a yanar gizo misali ya fara tun daga searches in ka je Google kai searchin me kake yi wannan shine kamar search footprint ninka in ka je social media kai rubutu kai liking duka wannan yana daga cikin footprint ninka so footprint dai shine kamar yadda in muka yi taku muka je waje haka shi ma internet dai abinda muka yi internet tana ajiyewa domin da wannan ne akwai abinda ake cewa algorithm yake fahimtar menene kake damuwa da shi
digital footprint bai ta'allaka akan social media kadai ba in ji shugaban kamfanin Vision Full Enterprise Malam Yusuf Salisu Fintuwa
wato shi digital footprint kamar yadda aka faɗi sawun mutum a bisa yanar gizo saboda da abin da aka ce digital bai ta'allaka akan social media kadai ba dan wasu mutane suna samun rudani suna kasa bambance tsakanin social media da kuma digital media shi yasa wani zai ce shi digital marketer ne wani ya ce shi social media marketer ne kuma sai a yi tunanin aikin su gaba daya iri daya amma akwai dai bambanci to idan zamu koma akan maganar digital footprint din nan misali yanzu kana da waya ko kana da computer kana amfani da wayar ka ko computer ka kana shiga yanar gizo maybe zaka bude kafar yada labarai ko kuma wani shafi na gwamnati to ka sani cewa duk wani abu wanda kai daga yayin da ka kunna data dinka ka bude browser ka je wani website ka riga ka dauki hanyar yawo bisa wannan yanar gizo kenan duk wani shafi da ka ziyarta duk wani rubutu da kai to akwai na'ura wadda aka sanya a cikin yanar gizon wadda take daukar wannan tana recording din shi tana ajiyewa to amma mutane da yawa ba su san wannan ba yanzu idan ni ina da website idan nazo wata rana zan iya bude website ina akwai bangaren da zan je in duba in ga mutum nawa ne a rana suke zuwa suke bude shafin website ina kuma zan iya ganin wace irin waya ce yayi amfani da ita ya ziyarci shafi na kuma minti nawa ne akwai abubuwa da yawa waɗanda zan iya gani
shin menene muhimmancin barin sawu mai ma'ana a yanar gizo wato digital footprint a turance gani yadda duniya ke tafiya lafiya a yanzu. Dr. Yakubu Sani Wudin kwararre a fannin amfani da kafofin yanar gizo wajen koyawa matasa dabarun inganta rayuwarsu a duk fannin da suka zaba. Sannan kwararre a fannin makamashi yayi bayani.
Wannan batu na digital footprints batu ne wanda yake da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da duniyar gaba daya ta zama abinda ake cewa global village wato duniya a tafin hannunka. Tunda ba za ka iya zuwa wurare da kanka ba ko ina amma abinda kake rubutawa a shafukanka na social media idan kai rubutu yanzu ba inda ba zai je ba duka duniya kuma da shi ne idan wata dama ce ake so za a baka da shi za a gani a san wane ne kai in bincike kake wani irin bincike kake yi idan kasuwanci kake yi wani irin kasuwanci kake yi to duk da wannan ne zaka samu dama mutane su ganka su yaba da irin abinda kake yi har ma su gayyace ka kin ga wato babban al'amari ne kenan da zai iya janyo wa mutum ci gaba kwarai da gaske a daya bangaren kuma still idan mutum bai yi amfani da shi ta yanda ya kamata ba wato abu ne da zai iya rusa mutum lokaci guda da an tashi an dauko wata dama za a baka idan aka fara dubawa aka ga meye da meye ma kake rubutawa shin abinda kake rubutawa abu ne da yake janyo tarzoma to da an fara ganin wannan sai a ce to wannan ba za a yi abin arziki da shi ba sai a canja mutum sai a takaice wato ya kamata mutane ya zama sun fahimci cewa abinda duk kake rubutawa a social media wato kaman wakilin kanka da kanka ne
Dr. Hawwa Mustafa Babura mazauniyar birnin Kansas a kasar Amurka kwararriya ce a fannin ilimin yara a matakin farko kuma ta bai wa matasa shawara akan wannan maudu'in
na ji dadi da gayyata ta wajen tattaunawa akan digital footprint wanda abu ne kaina ya shafi rayuwata ta bangare kala-kala so ina kira ga matasa musamman saboda mu da TJ rayuwa mun riga mun yi ta Allah na tuba duk abin da yazo zaka iya hadewa ka cije gangara miki su matasa su ne wanda yanzu suka bude shafin rayuwa so in abin digital print yazo ya shafi rayuwar su a bangare mara kyau ko da anan gaba kuma da zai zo ya shafe su ya hana ruwa gudu a rayuwar su su muke fiye ji akasari yanzu za ku ga yaran mu ba sa kula da gaba to ya kamata su lura da yadda suke bayani a social media a digital avenue saboda wani guri ne wanda ba yafiya ba mantuwa ba mutum bane kwakwalwa ce ta na'urori da mutane suka shimfida ta wanda shi kanshi wanda ya wallafa bai tunanin yadda za ta kasance ba to ni ina kamanta ta kamar alal misali yanda mala'iku suke a hannun hagu da dama suke rubuta aikin da kai mara kyau da mai kyau kuma Allah subhanahu wataala yana kallo ko karkashin gado ka shiga kai abu kai kadai Allah ya sani to misali kenan da zan bayar da da zaka ji an ce ai gashi sai kai ta mamaki ya za ai kaza to yanzu gashi nan yanda Allah ya ba dan adam kwakwalwa shi yake zuwa yana bada misali akan ayoyin ubangiji
masana sun ce sawun yanar gizo abu ne mai sarkakiya kuma wani abu ne da za a iya samun shi idan aka rubuta sunan mutum a bisa internet a gano bayanai to masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdul da oke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
a gaida Halima yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kadan daga cikin rayin da ku masu sauraro kuka aika mana ta email jama'a assalamu alaikum sakonmu na farko ya fito ne daga baban gida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara Najeriya yace lamarin kasar mu Najeriya sai dai mu ce Allah ya kyauta kullum karin farashin abinci sai hawaye yake yi da rashin tsaro yayi mana matukar katutu a arewacin Najeriya yan bidiga sun hana mu noma gonakin mu ballantana mu samu abincin da zamu ci don rage radadi Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin rayuwa amin Sai sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoyi Hausa hakika ka tabbatar da sabuwar tashar samar da wutar lantarki a Abuja da shugaba Bola Ahmed Tinubu yayi abin ayaba ne Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu sakonmu na karshe ya fito ne daga Sani mai langi-langi yalwa ya wuri yace albarkacin zagayowar ranar shayar da jarirai nonon uwa jalla ta duniya da aka gudanar muna kira ga iyaye mata da su dage wajen shayar da yara nonon uwa jalla don ganin sun inganta wa jariran lafiyar jikinsu da fatar Allah ya sa a dace to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Jule Ledger Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Helene daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya.